Bashleba.
Baby na de go tabar en iskai na gepe deke ne puskara se rabani deke na sanka shi me sonani deke na sanka
yariya
just come aside
yariya
kuchale tata wache
yariya
love you
yariya
ina sonki
yariya
Bash ne pa soyayya ke ko ki sani ne gizo ga gashi ki aske zan miki ki soyanta karanki dukkan na musu biso ga tambaya shi wai menene ya biso to ku tattaro duka ku zo mu biso dan jira akwai dan jawabi na musu baby na mu koma labarin mu na so ina son ki shine na kira jini na yan uwanki nake kira yan uwa na tarbiyanki nake kira rayuwa na mafarkinki nake kuma a dare na maganganki nake nufi na suwa na oh my god soyayya zai kashe ni ga tayar raga ta iyan fulani ta gidibin maza amma ni ta kula ni da gangan na kyale su dan ki rike ni kika bani kulawa babe kaunar ki nake adanawa ko a gaban mama ina bayyanawa yarinya fara mai kyan kuma tu da na kyale ki wanda ma na mutu yan adawa na can suna surutu kaga kenta laula wala ku watu
yariya
just come aside
yariya
Kale tata wache
yariya
love you
yariya
ina sonki
yariya
kuma just come aside babe a aka so ne mai kunya manya zamu jika loop ne kuma kina rawa zamu buga game ne kaunan super glue kai zaka raba ne ni ina yin ta ne a kisa da su ma kuma kaga yariyan nan tana da su ma tun kwanakin baya na gaya wa mama a batun yariyan nan ta ce koma aura wanye ne sun kira ki mama allura ruwa ina da koma ko ana gidi gada ina da ke kuma bazan iya anci abinci ban babu ke zan shiga da ke gurin mutane na su san da ke let's go to my party idan dare ba babu daina salati cika mu waya na da kati ni kuma cika bakinki da munti
yariya
just come aside
yariya
kuchale tata wache
yariya
love you
yariya
ina sonki
yariya
ina son ki yarinya diyar fulani kuma ga kunya zaki fulani ga anya bash be kula yamma dan anya just come aside sai na ganta fara dariya kikkyawan iya tana da murmushi gangariya ta bin irin su game boys domin gudun asaniya kuma a gurin iyayenta ita ce babban iya in fa dai wannan yarinyar ta harbe da kifiya ta ce babe daga taki ban minti daya just come aside
yarinya
Kale tata wache
yariya
love you
yariya
ina sonki
yariya
yariya